Kuna girma maman amarya ki gatan ango gatan amarya maman maimuna sai dubu ta taru ko dubun sun taru ba za su yi boyewa maman amarya
Amarya, shine zabin da kika yi maimuna Amarya, shi kika
kika nuna wa dangin kike amarya kika ce in ba shi ba sai rijiya shi ma yace in ba ke ba ya duniya shi yasa akai muku auren soyayya aka kar fafa muku wannan tarayya mai muna da musban Allah ya yarda ambo ne yau da murya ce za inda kayo ango kuma dai fa tun da kake ango zauna ta ra Usman ango yau Allah ya karbi addu'ar ka ango ta shiga lalle amarya ta ango za ta je dakin auren ta tare domin bacci buri sai ku zauna tare kuma ta ce ya dadi dole za ta jure farin ciki bakin ciki dole ne ta daure dama haka ne zaman duniya mai muna amarya ina dangin ango Usman na zo a rausaya nuna kara dan daga yau dai auren sai wata rana idan rabbi ya nufa sai ku ga mun zo suna dan an samu baby ko yaran amarya idan Allah ya so a haifo ta gwaye ne maman amarya ne maman angole zaman lafiya amarya ayo murna na zo ta yaki murna amarya maimuna ango Usman ango amarya Allah ya ba